أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Kamar yadda muka yi bayani cikin darasin da ya gabata, muna cikin bayani ne dangane da abin da ya shahi duniya wanda ya kasance abin so kuma abin bege kuma abin nema, duniyan da bai saba ma son Allah ba, hakanan duniyan da bai saba ma son lahira ba, hakanan duniyan da bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba. Kuma mun bayyana aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani a cikin suratul Baqara aya ta 180 inda ta yi bayani dangane da dukiyan Allah subhanahu wata'ala ya ambace dukiyan duniya da kuma arzikin duniya da ibaran khair watan kenan alkhairi, inda Allah ta'ala yake magana dangane da aya wasiya yake cewa in taraka khaira. Allah subhanahu wata'ala ya bayani yayi ta'biri kan dukiyar duniya, hakanan kuma akan arzikin duniya da cewa alkhairi ne. Kenan in alkhairi ne, abin nema ne. In abin nema ne, kenan bai saba ma koyarwa na addinin musulunci ba. Amma mun ce da sharadi da kaidin ya kasance mutum zai sa shi cikin hanyoyi na alkhairi wanda za su amfani mutane a cikin duniyansu, hakanan kuma a cikin lahiransu. Hakanan in za mu duba cikin wani wuri a cikin Al-Qur'ani mai girma, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace dukiyan wannan duniya da kuma arzikin wannan duniya da cewa albarkatai ne na sama, hakanan kuma albarkatai ne na ƙasa. Kenan wasu baiwowi ne, wasu ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane a ɗabi'ance, albarkatai na sama da kuma albarkatai na ƙasa, wanda galiban ana fassara albarkatan sama da unwanin ruwan sama kenan, ana kuma fassara albarkatan ƙasa da unwanin tsiro wanda yake hitowa daga ƙasa sakamakon ruwan da ya sauko daga sama. Wannan shine misdaki wanda yake bariz waɗannan lafuzza. Amma akwai sauran albarkatai wanda mutane suka sani da wanda ba su sani ba, na sama da na ƙasa. Saboda haka za mu iya ganin kenan Allah subhanahu wata'ala ya yi tana da waɗannan albarkatai na sama da na ƙasa ga suwa ga su muminai, inda Allah subhanahu wata'ala yake bayani cikin wannan aya mai girma, aya ta 96 a cikin suratul A'raf. Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle da a ce ma'abuta alqarya sun yi imani, wato mutanen gari kenan da a ce sun yi imani, al'umma da sun yi imani kuma suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, Allah subhanahu wata'ala ce lalle da mun bude musu kohohin sama, da mun bude musu albarkatai na sama, hakanan kuma da mun bude musu albarkatai na ƙasa. Wanda kenan za mu iya gani shine ai duniyan, duniya ba ta wuce wannan ba, zamanto mutum ya fa'idantu da albarkatai na sama da na ƙasa, ni'imomi na sama da na ƙasa. Amma Allah subhanahu wata'ala ya kira su da me? Barakat. kenan albarka ne idan Allah subhanahu wata'ala ya baka alkhairin sama da na ƙasa idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiyar sama da na ƙasa wannan menene albarka ne kenan albarka abin nema ce kuma albarka bata saba da koyarwa na addinin musulunci ba bata saba ba da san lahira bata saba ba da san duniya bata saba ba da san lahira haka nan kuma bata saba ba da san Allah subhanahu wata'ala amma da sharadi haka nan kuma da kaidi shine zamanto mutun yayin amfani da su wurin duniya wadda ta kasance halal cikin ayyuka na alkhairi ayyuka masu fa'ida ayyuka masu amfanin al'umma haka nan cikin ayyuka na lahira taimakon addini yin hidima ga addini da abin da ya kama da haka haka nan muna da aya a cikin alqur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala yake bayani yake ta'biri akan arziki da kuma dukiya na duniya inda ya kira shi da cewa falala ne na Allah subhanahu wata'ala fadlullah wannan yazo cikin alqur'ani mai girma cikin suratul jumu'a aya ta 10 inda Allah subhanahu wata'ala yake bayani dangane da sallan jumu'a yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah cewa idan an kammala sallan jumu'a to ku watsu a cikin ƙasa kuma ku nema daga cikin falalan Allah subhanahu wata'ala me mutane suke zuwa nema galiban suna zuwa nema arziki ne suna zuwa neman dukiya ne na duniya wanda za su amfani duniyar su amfani lahirar su da shi saboda haka wannan falala ne na Allah subhanahu wata'ala kene ya kasance kana neman duniya ne kana neman arzikin duniya kana neman dukiyar duniya saboda ya zamanto ka biya bukatunka wanda suka halatta na duniya da bukatunka na lahira to wannan falala ne na Allah subhanahu wata'ala kuma abin nema ne kuma ya dace ya zamanto an so shi bai saba ma san lahira ba haka nan bai saba ma san Allah subhanahu wata'ala ba haka nan muna da aya cikin alqur'ani mai girma wanda ita ma zamu ga kenan so dewa Allah subhanahu wata'ala yake bayanin kenan fi ayatin ukhra warada anna kasrata al-amwal wa tharawat bi annaha sawabun min Allah bi annaha sawabun min Allah ta'ala lit-ta'ibin yazo a cikin aya na alqur'ani cikin suratu nuh aya ta 11 zuwa aya ta 12 inda Allah subhanahu wata'ala ya nuna kenan yawan dukiya yawan arziki na duniya lada ne na Allah subhanahu wata'ala wanda yake bada shi zuwa ga bayinsa waɗanda suka tuba suka koma gare shi kaman da yake dama shine abinda ake fata shine abinda ake so wannan darasi namu na kyautata ɗabi'u da kuma kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci abinda yake lazim shine dama abinda ake bukata abinda ake hankoro shine in mutun ya kasance shi mai kyawun ɗabi'a ne yayi kokarin ganin cewa ya tabbata akan shi kuma ya kara kaimi ya samu ci gaba a cikin wannan kuma ya kwadaita sauran mutane akan haka in ya kasance wal azubillah a cikin miyagun ɗabi'u a cikin mummunan ɗabi'u to abinda ake bukata gare shi shine zamanto ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai bashi lada akan wannan tuba kamar da zamu gani cikin wannan aya din kenan anan wurin Allah subhanahu wata'ala zai bashi sakamako me ne sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai bashi dukiya na duniya zai bashi arziki na duniya da dukkanin nau'o'in shi wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira shi matsayin lada matsayin sakamako ga bayansa wanda suka tuba shine yake cewa inda Allah subhanahu wata'ala yake magana kan annabi Nuhu ya kira mutanen shi ya ce musu ku tuba ku koma zuwa ga ubangijinku ku tuba ku istighfari ku roki Allah ubangijin rahama ya muku gafara mai karban rahama mai karban gafaran ku mai karban tuban ku ne mai yin gafara ne a gare ku Allah subhanahu wataala yake cewa yursilis samaa alaikum midrara to akan bakin annabi nuh alaihi salam wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wata idan kuka tuba daga zanubanku kuka yi istighfari kuka nemi ku gyara ayyukanku daga mummuna zuwa mai kyau to me Allah subhanahu wataala zai muku ladan da Allah subhanahu wataala zai ba ku akan wannan tuba akan wannan istighfari shine me yursilis samaa alaikum midrara zai saukar da ruwan sama akan ku akai akai masu yawa kuma masu albarka wanda su ma arziki ne Allah subhanahu wataala ya kira su albarkatai ne Allah subhanahu wataala ya kira su kidan wannan ruwan idan suka sauka akai akai masu albarka zai fitan muku da tsiro zai fitan muku da albarkatai na ƙasa da alkhairai na ƙasa wanda za ku ci da ko da dabbobinku ku amfana sannan me wa yumdidkum bi amwal zai karfafa ku da dukiyoyi sakamakon tuba da istighfari wannan yana daga cikin fa'idodi da kuma tasirori na istighfari idan mutum ya kasance cikin kunci to ya kasance cikin talauci ya kasance cikin tsanani to yayi muraja'an kanshi ya bincika kanshi mafi yawa daga zunubi ne wannan yake zuwa galiban kuncin da mutane suke raye a ciki da tsananin da mutane suke raye a ciki da talaucin da mutane suke raye a ciki sakamakon miyagun ayyukan su ne da suka aikata Allah subhanahu wataala ya kama su tun nan duniya amma da za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai walwale musu ya za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine su tuba su koma ga Allah subhanahu wataala su istighfari su yi nadama akan abin da ya gabata su dauki azama akan cewa ba za su koma ba nan gaba su maida haƙoƙin mutane da abin da ya kama da haka sannan sai Allah subhanahu wataala ya ba su waɗannan ababen da muke karantawa kan cewa Allah subhanahu wataala zai saukar musu da ruwan sama akai akai masu albarka hakan Allah ta'ala zai karfafa su da dukiyoyi hakan kuma wa banin Allah subhanahu wataala zai ba su aihuwa zai ba su ƴaƴa masu ƙarfi masu albarka wannan dukan shi duniya ne amma Allah subhanahu wataala nan wurin yana ganin shi a matsayin lada kuma ya yi ta'birin shi da matsayin lada da kuma sakamako wanda zai ba waɗanda suka tuba waj'al lakum jannatin hakan Allah subhanahu wataala ya sanya muku lambuna waj'al lakum anhara hakan Allah subhanahu wataala ya gudanar da ƙoramu a cikin waɗannan lambuna din tun nan duniya kenan kamin lahira wannan duk sakamakon me sakamakon istighfari sakamakon tuba sakamakon koma ga Allah subhanahu wataala sakamakon mutun yayi niyya ya azama kan cewa ya bar miyagun dabi'u zai koma ga kyawun dabi'u zai samu wannan falala din da wannan arziki da Allah subhanahu wataala ya tanadi kenan Allah subhanahu wataala ya saukar muku da ruwan sama haka nan kuma ƙasa ta hitar da albarkatanta haka nan ya ba ku dukiyoyi sakamakon haka haka nan ya ba ku ƴaƴa duk wannan duniya ne amma wani irin duniya duniya wanda ake so duniya wanda ake bege duniya wanda ake kauna duniya wanda ake nema duniyan da bai saba ma son Allah ba duniyan da bai saba duniyan da bai lahira ba kenan wannan yana nuna mana kenan duk waɗannan abubuwan idan Allah subhanahu wataala ya baka su ka sa su cikin hanyar Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ya baka arziki to kai aikin alkhairi da shi ka taimake jama'a kai ma mutane hidima kai ayyukan alkhairi ka gina lahiranka kai ma addinin musulunci hidima wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake so da kai haka ne idan Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa ni'ima ne ƴaƴa maza ne ko mata ne ni'ima ne kyaukyawa ne Allah subhanahu wataala cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ƴaƴa maza ni'imomi ne Allah subhanahu wataala zai tambaya akan su ƴaƴa mata kuma kyauta ne kyaukyawa ne Allah subhanahu wataala yana bada lada akan su watan kenan ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka ka dora su akan hanya madaidaiciya ka kaza su akan hanya na addinin musulunci daidai yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ku ladabtar da ayyanku akan dabi'o'i guda uku son annabinku da son iyalan gidan annabinku hakanan kuma da karatun alqur'ani ka sama ayyanka son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakanan ka sama ayyanka son iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakanan ka sama ayyanka son alqur'ani da kuma karatun alqur'ani da kuma aiki da shi wannan kenan shine abinda zai sa ya zamanto Allah subhanahu wataala ya kara maka akan wannan ni'ima din dama idan ka gode ma Allah subhanahu wataala zai kara maka kenan wannan shine kiyaye wannan amana da Allah subhanahu wataala ya sa a hannunka shine kuma girmama wannan kyautar da Allah subhanahu wataala ya maka ya zamanto ka sa shi hanya managarci hanya na kwarai hanya na alkhairi wanda zai komo maka da alkhairi cikin duniyanka da kuma lahiranka wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an fanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin